بسم الله الرحيم من الشيطان الرجيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Muna yi mu Allah subhanahu wata'ala godiya da ya kawo mu lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka, darasin littafin Al-Jam'u bayn as-Sahihayn na Yahya ibn Abdul Aziz Al-Yahya. A yanzu muna cikin mujalladi na uku, wannan shine darasin mu na goma a cikin wannan littafi mai albarka. Za mu tashi yau Kitabul Jihad. Mala ya kawo babi na harko kyacce babu tamanin jihad. Jihadi kamar da muka sani, malamai sun bayani kan mashru'iyyar shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta jihadi, sannan kuma jihadi ya kasu kashi-kashi, kamar da muka sani ya kasu kashi biyu: jihadi na difa'i na kariya, sannan jihadi na talab. Jihadi na kariya shine idan kafirai suka naho mutane, to nan ya zama dole a kare ran musulmi da irdinsu da mutuncinsu. Sannan jihadi na talab, wanda za ku neman kafirai su hito, ko ku je ku neme su da su yi imani, ko kuma ku yaƙe su. Mun fahimta? To abinda shi jihadi na difa'i, malamai ke cewa wannan fardu ainun ne ga kowane musulmi. Jihadi na difa, idan kafirai suka nuhu mutane, suka nuhu gidajen musulmi, to ya zama dole ne, fardu ainin ne, kowane ne ya tashi don ya kare garuruwan musulmi. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin Uhud, kafiran Makka suka zo a ga kusa da Madina, daidai dutsen Uhud, za su shiga garin Madina, dole Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane, aka yi kuwa aka je aka tare, kada su zo su shigo garin kafirai, garin musulmai, a garin Madina su cutar da musulmai. Kenan shine yaki na difa'i na kariya, wannan wajibi ne. Amma jihadi na talab shi wannan fardu kifaya ne. Idan aka ga kafirai, dole ne a je a neme su su yi musulunta, ko kuma a yaƙe su. Wanda za su tafiya, fardu kifaya ne. Idan wasu jama'a suka tahi, wasu jama'an in ba su tahi ba, babu matsala. Wannan shine ake ce mun fardu kifaya. Sannan shi jihadi na talab, wanda nema ne kuke yi. Mun fahimta? Idan muka je za mu yaƙa kafirai, burinmu mu ci galaba kan kafirai su musulunta, su shigo musulunci, koko burinmu mu bi hanyar da za mu bi kalma Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗaukaka? Mun gane tambaye? Duk wanda za ya tahiya jihadi da manufa kalma Allah ta ɗaukaka ne za ya tafiya. Sawa'an kafirai sun musulunta ko ba su musulunta ba. In sun musulunta, sun yi haƙuri, sun zo ƙarƙashinku, to su musulunta, su zanto ƙarƙashinku, su zanto bayi a ƙarƙashinku, sannan ganima dukiyarsu ku ƙwace, su zanto ganima ce ƙarƙashinku. In sun yarda da wannan, in ba su yarda da wannan ba, ku yaƙe su. Wannan shi ne ƙasidin jihadi. Wannan shi ne kashe-kashen jihadi. Sai anwa'in kalolin jihadi. Wannan kashe-kashen shi, kalolin jihadi. Kamar da malamai ke bayancewa, akwai jihadi na musulmai su yaƙi kafirai don musulman su shigo musulunci, musulunci ya ƙara yawa, don musulunci ya ɗaukaka. Shi ne wannan babban burin, babban garabi na jihadi. Sannan akwai jihadin nafs, mutum ya yaƙi zuciyar shi da abin da take umarta shi na aikata saƙo. Sannan akwai jihadi na shaitan, ka yaƙi shaitan. Duka wannan hadisai sun yi bayani game da wajabtin cewa ka yaƙi zuciyarka don ka takai ka ga halaka. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wa inna fil jasadi idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. Kenan zuciyar mutum dole ka yaƙe ta, in ta saboda in ta inganta, to ganga jikinka gaba ɗaya ta inganta. Idan bata inganta ba, kabarta ta lalace, to ganga jikinka gaba ɗaya ta lalace. Kenan ya zama dole kai mu marasa da ita yau da gobe, aka tabbatar da ka ciyo galaba akan ta, ta miƙe ta ba hanyar da shari'a ta umarni. Sannan sai shaidan, shi kuma shaidan kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa lalle shaidan maƙiyinmu ne, mu ɗauke shi kuma maƙiyi. Kenan dole ne idan aka ce maƙiyi to ya shafi ita ma zuciya maƙiyarka ce, shaidan maƙiyinka ne, kafiri maƙiyinka ne. Kenan duk wani wanda maƙiyinka ne ya zama wajibi gare ka ka yaƙe shi, don ka ba ka zanto mutum nagartacce. Don kalma Allah, idan kalma Allah ta zanto ita ce ɗaya, litakuna kalmatullahi hiyal ulya. Malaikawo babi na harko cikin wannan littafi mai albarka ke cewa babu tamanni jihad, babi mai magana akan kwaɗayin mutum ya yi jihadi saboda falalar da ke gare shi. Mutum yana da ikon ya kwaɗaici, Allah ya ba shi ikon ya je ya yi jihadi saboda irin falalar da ke akwai. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Abi Hurairah yake cewa manzo Allah tsira da amsa Allah tabbata a gare shi ya ce, da kafalallahu liman jahada fi sabilillah, Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki shi, ya dauki jibinta duk wanda ya fita yaki dan daukar kalma Allah. Allah ya yi mabawa duk wanda ya fita yaki fi sabilillah, Allah ya mishi alƙawari cewa in dai da kallin dai da niyya kikkiawan niyya ya fita. Ruwaya Imam al-Bukhari yake cewa wallahu a'lam biman yujahidu fi sabilillah, Allah shi kadai ya san wanda ke fita dan yayi yaki fi sabilillah. Duk wanda ya fita dan daukar kalma Allah dan yaki, la yakhrujuhu illa jihadu fi sabilihi, fi sabilihi, babu abun da ya fita, ya fita shi daga gidan shi sai dan daukar kalma Allah, sai dan jihadi dan daukar kalma Allah, wa tasdiqu kalmatihi, dan gaskantar da kalma Allah subhanahu wa ta'ala, bi an yadkhuluhu aljanna, ya mish alqawli bi an yadkhuluhu aljanna, ya shigar da shi aljanna, aw yarji'uhu ila maskanihi allazi kharaja minhu ma amana la min ajrihi aw ganima, ko kuma ya dawo gida Allah din ya daukan muka wannan alqawlin cewa duk wanda ya fita dan daukar kalma Allah to Allah subhanahu wa ta'ala ya muka alqawli zai kiyaye ka, amma da sharadi ya zanto kai ta dan Allah. Imam al-Bukhari yake bayyana ruwayar shi yake cewa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahu a'lam, Allah shi kadai ya san, man yujahidu fi sabilillah, wane ne ya cancanci wannan kalma ta cewa shi ya fita dan dauka kalma Allah ne, amma duk wanda ya cika wannan sharadin to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya mishi alƙawari cewa zai shigar da shi aljanna, sannan kuma zai kiyaye shi har ya dawo daga zuwa gidan shi salin alan da abin da ya dawo da shi na lada ko na ganima. Wa fi ruwayatin laula an ashqa ala ummati, laula an ashqa ala ummati, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan kada in tawzarta ma al'ummata, in sa al'ummata cikin damuwa, makhtalaftu fi sirriyatin, da bun saba ba, da ji sirriyar da nake aikatawa, da ina nake aikawa, da na tafi tare da su, walakin la ajidu hamula, sai dai ba ni da halin daukan nauyin duk wanda za mu tafi tare, wala ajidu ma ahmiluhum alayhi, ba ni da halin yadda za ni biya ma kowa duk wanda ya ji an ce za a tafi jihadi da annabi sallallahu alaihi wasallam, to kokari yake shi ma sai an tafi da shi, shi kuma ba ya da halin ya dauki nauyin wasu bayan Allah. Wa shiqala ni kuma wannan abu yana takura mun, in ji ba ni jin dadi, an ya takallafu anni, in saba in kita hiya, amma ina son ta hiya, amma in saba in kita hiya, kuma in ba dan nauyin da ke akwai na mutane ba to da ba ni bari, duk sirri da aika rindina yaki da nake aikatawa da sai an taita ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lawalittu anni qataltu fi sabilillah, yake cewa da na so in yi yaki fi sabilillah, fa qutiltu, kenan inna tahiyatin nan a kashe ni, summa uhiyitu, sannan in ra'ayi da ni, summa qutiltu, sannan a kashe ni, summa uhiyitu, sannan a ra'ayi da ni. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lawalittu anni qataltu fi sabilillah, da na yi kwaɗayin cewa in yi ta ayyakin nan fi sabilillah tare da ni, bi yakin da za a taya da na yi ta, fa qutiltu summa uhiyitu, a kashe ni wannan yakin sannan kuma a rayu, summa qutiltu summa uhiyitu, sannan a kashe ni kuma a rayu. Wa fi ruwayatin summa aqtal, sannan a kashe ni, summa uhiya, summa aqtal, وفي رواية كل كلمة يكلمه المسلم في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم كتشوا كل كلمة معنى كل جرح دوان تيو دم سنزا يجي زا ايان كانش زا جيوهش زا سوكيش ورنياك ان في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم كتشوا الله شي كأي يسن وند كي تفيا ياكي دان اي سوكيش دان اوك كلمة الله يكون يوم القيامة كهيئته إذا دغيت النبي صلى الله عليه وسلم كيتشا يكون كهيئته يوم القيامة متن زي زنتو كما يد يجي متن أكا ينكم مشي جكي دوران القيامة زي تاشي وننشيو كما يد يجي منغاني كما يد أكا جيما يجيو وتفجر دما جني يفتو لون كلون الدمي جني يدو لوني كالد لوني كالد لون جني والعرق عرق المسك اما كما كانشي كانشين جنن كانشي كونهم كوتين كانشين جنن ترارن مسك وفي روايه يكي تو ان تدب الله لمن خرج في سبيل الله الله سبحانه وتعالى يا دوكي من تود ونده يهت في سبيل الله لا يخرجه الا ايمان به فابنده داشير ايمان ده الله سبحانه وتعالى والتصديق برسله ده غسكنتد منزلينا wannan hadisin Abi Huraira wanda kaso daga cikin shi riwaya ce muttafaqun alai wani kaso daga cikin wata riwayoyi kuma riwayar da Imam Bukhari yake banta da ita ne Abi Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙawali Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya dauki alƙawalin ya dauki jibinta nauyin duk wanda ya tafi sabilillah ashe duk wanda ya hita yaki yana bisa kalma fi sabilillah kamar yadda hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kharaja litakuna kalmatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya bar gidan shi dan niyyar cewa ya fita dan kalma Allah ta zanto ita ce madaukakiya gaba daya to wannan yana bisa fi sabilillah ko mai ka hita shi in ka hita jihadi dan yakin kafirai dan niyyar cewa litakuna kalmatullahi al-ulya in ka tahi wa'azi in ka tahi da'awa in ka tahi karantarwa wannan duk kana yaki ne dan kalma Allah ta zanto ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa fi ruwayati annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahu a'lam bimay yujahid fi sabilillah wannan ruwaya ita kadai tana karantar da mu cewa dole daga cikin hitai akwai sharadi daga cikin fitar da zakai akwai sharadi ka fita cewa da kyakkyawan niyya ka hita saboda duk aikin da za ka yi sharadin shi ya zanto amalin salih dole ya zanto da kyakkyawan niyya duk aikin da babu kyakkyawan niyya cikin shi wannan aikin la yuqbal kamar yadda Fudail bin Iyad yake cewa Fudail yake cewa aiki ba zai zanto salih ba hatta ya kuma khalisan wa sawaban sai ya zo cewa ya cika sharda guda biyu ya zanto an yi shi dan Allah an tsarkake niyya da ikhlasi sannan kuma ya zanto abun an yi shi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar inda an saba dai daga cikin waɗannan abubuwan guda biyu Fudail yake cewa la yuqbal aukin baya karbuwa aikin mutum baya karbuwa dole sai ya zanto inda zai zanto da ikhlasi da tsarkakakken niyya amma ba kai shi ba yadda Annabi ya ce ayi misali jihadi yana da sharda yana da dawabi ba kowane ne ba za ya tashi ya ce zai hita ya jihadi ma'ana in ka hita jihadi dole sai ka bisa karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yayi lokacin da sahaban shi sannan sai ka bi sharadan da Annabi ya karantar game da hita jihadi sannan kuma ka zanto ka yi shi da tsarkakakken niyya kaga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahu a'lam biman yujahid fi sabilillah da makaranta hadisi nan gaba hadisi zai tabbata hadisin da Abi Huraira ya rawaito game da wanda ke fassara wannan faqare wanda ke fassara wannan ruwaye cewa wanda ya hita fi sabilillahi shi kadai ne zai samu wannan ladai kamar yadda ruwaya za mu karanta cewa wasu bayan Allah sun hita yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam an fita ana yaki sai aka tsaya pause aka tsaya a huta sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka zo suka zagaye shi suke fadan cewa lalle wannan bawan Allah suka nuna wani daya daga cikin sahabbai cewa wannan bawan Allah yana kokari a yau gwarzo ne a wannan yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai dai dan wuta ne, wannan ruwaya da tana cewa sai dai dan wuta ne, ɗaya daga cikin sahabbai sai ya kokarin ya ga cewa menene wannan bawan Allah yake aikatawa. Annabi ya zarge shi da cewa aikin da yake dan wuta ne, kuma ga yana ta kokari yadda muke zahirin abin da muke gani, zahirin abin da fi ma ya budulin nas, abin da muke gani ga zahiri. Wannan bawan Allah lokacin da aka koma sai ya bi wannan bawan nan sahabi ya tafi biyan bayan shi, sai aka soke shi da mashi sai ya hwadi. A lokacin da aka soke shi da mashi yayi hakuri cewa wannan mashin ya kashe shi, ya shahada, sai ya cire mashin nan sai ya ƙara caka shi a wani wurin sai ya kashe kanshi a wannan lokacin. Sai wannan sahabin ya dawo yana faɗa sadaqa rasulullah, lalle annabin Allah ya gaskiya. Annabi ya tambaya aka yi, sai bashi labarin wannan sahabu. Za mu karanta wannan hadisin anan cikin sahihaini. Kinan kaga wannan ya tabbatar da wannan bawan Allah yana yin me kokarin da a ce mishi gwarzo ne. Kamar yadda wata ruwaya kuma za mu karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wane ne yake yaki fi sabilillah, daga cikin wanda ke yaki riya'an, da wanda ke yaki dan riya, da wanda ke yaki kaza, da wanda ke yaki kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam duka bai ce ba wancan baya bisa gaskiya, wancan baya bisa gaskiya. Sai ce man jahada yatakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah, duk wanda yake ta yaki dan niyyar cewa ɗaukaka kalma Allah, to wannan shi ne ke bisa fi sabilillah. Kina Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba yake cewa la yakhrujuhu illa jihadun fi sabilillah, babu abin da ya fidda shi daga gidan shi sai kawai yaki fi sabilillah dan ɗaukaka kalma Allah. Wa tasdiqu kalimatihi, da gaskantar da kalmar shi. Ita ce me? Ita ce kalmar la ilaha illallah. Dole ne kafirai ku faɗi la ilaha illallah sannan mu kyale ku, ku gaskanta ta ga cikin zuciyarku, ku bar bautar gumaka, ku bauta ma Allah shi kadai. Ita ce kalmatut tauhid. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya wanta Allah subhanahu wataala mishi alƙawarin aljanna, ko kuma auye raji'uhu ila maskani, ko kuma Allah zai maido shi ya dawo gidan shi, allazi kharaja minhu, gidan shi da ya fito can, in an kashe shi yayi shahada. Nan kuma in Allah ya sa baya cikin waɗanda aka kashe shi, to Allah zai kiyaye shi, maido shi gidan shi salin aram. Annabi ke cewa ma amana la min ajrin, da abinda kuma ya samu, da irin falalar da ya samu talada, au ganimatin, ko kuma ganima, abinda ya samu na ganima wannan falala ce, amma asalin abun shine dauka tsarkake niyya, ba yayi bane kawai dan ya samu ganima. Duk wanda ya tsaye dan ya samu ganima, to baya cikin wanda suke yaki fi sabilillah. Duk wanda ya tsahi yana tsoron baya san a kashe shi wurin yakin, akwai wanda za su tahiya, kamar yadda za mu karanta nan ga wucewa, akwai wasu daga cikin munafukai suna tahiya ne ba su san a kashe su saboda ba su shahada. Amma wanda ke tsarkake niyya, shi fatan shi idan aka dai yaki a kashe shi yayi shahada. Annabi ke cewa laula an ashqa ala ummati, in ba dan kar in takura ma al'umma ta ba, ma takhallaftu an sariyatin, ba za na taba saba ma wata tahiyya da ake aika, da nake aika rundina ta yaki su je su gano sirrin wasu. Sirriya jama'a ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke aikawa su je su gano asirran kafirai, ko kuma wa'anda za a turawa su yi su yaƙi wasu wa'anda annabi bai ci. Duk yaƙin da aka tahi annabi bai je ba, shi ake ce masa riya. Walakin la ajru hamula, annabi ke cewa sai dai ba ni da halin in dauki wasu bayan Allah da suna son su dai da ni. Wala ajru ma ahmilu alaihim ma ahmiluhum alai, ba ni da halin da za ni dauka wasu bayan Allah da suke son su tahi. Wannan mutane da annabi ke aikawa, wasu za su ganin cewa suna son su tahi amma kun ba su da hali. Da yawa mutum da cikin sahabbai, kamar yadda za mu karanta kitabu siyar nan gaba, suna son su tahi yaƙi amma ba su da hali, suna son kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki nauyin su a tahi. Da kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam in baya da hali, kaga dole wani yaƙin ba za ya zuwa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laula an ashqa ala ummati, in ba dan kada in takura ma al'ummata, ma takallaftu an sariya, walakin la ajru ma ahmilu wala ajru ma ahmiluhum alayh wa yashqu alayya, sai abun nan shi in ji ba ni jin dadi, ga wasu suna bukatar an a kai da su, kuma banda halin da zan taya da su an ya takallafu anni kuma ba na jin dadin wannan san ina jin ba na jin dadi su saba min su tsaye su kuma an ya takallafu anni saba min ba su tahi ba annabi sai ke cewa la wadittu in ba dan haka ba la wadittu anni qataltu fi sabilillah fa qutiltu da na so in je in yaki fi sabilillah a kashe ni summa uhiitu sannan Allah ya rayar da ni summa qutiltu sannan Allah ya kara karbar rayuwa ta summa uhiitu sannan ya kara kashe ni wa fi riwayatin summa uqtal wa riwayatin uqtal a kashe ni summa uqya summa uqtal wa fi riwayatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin wata riwayan kullu kalimin yukallimuhu almuslim fi sabilillah duk wani ciwo da mutun zayaji in ya tayyakin fi sabilillah di in ka tahiyaki fi sabilillah sawa'an yaqi ne na jihadi da makami a kashe kafirai ko kuma yaqi ne da ka tahi na karantarwa di dukkan su dauka kalma Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wallahu a'lam bima yukallim fi sabilillah kaga nan ma aka annabi ya kara mammaita wannan ibara cewa Allah shi kadai ya san wanda ake ji mu ciwo dan dauka kalma Allah mun gane wal arqu arqu miski na tsallake wata ko yakuni yawmul qiyamah ka hayatihi ka hayatiha annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutum zai zanto ranar kiyama kwatan kwacin yadda ya ji wannan ciwon ranar kiyama haka zai tashi idza tuniyat idan aka ji idan aka soki mutum aka ji mai ciwo fatafajjar dam jini zai fita launu launu dami wal arqu arqu miski mutun zai zanto ga jini ne kalan jinin kalan jinin kalan jini ne amma kanshin shi kanshin turaren musu wa fi riwayatin in tadaba Allahu liman kharaja fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala dauke nauyin ya dauke jimin ta duk wanda ya fita fi sabilillah la yukhruju illa iman fi illa iman bi sai dan imani ne dan imani da ne wa tasdiqun bi rusuli da kuma gaskantar da manzanina sai hadisi na gaba malaka cewa babu darajatul mujahidin fi sabilillah da bi mai magana akan matakai da matsayin kowane mai yin jihadi fi sabilillah ana abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kala abi hurairah yake cewa manzo Allah tsira da amsalin tabbata gare shi yace man amana billahi wa rasulih duk wanda ya imani da Allah da manzon shi wa aqama salah kuma ya tsaya da sallah wa sama ramadan kuma ya azumi wata ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna haqqi ne ga Allah subhanahu wataala ya shiga da shi aljanna hajara fi sabilillah yayi hijira yana daga cikin wanda suka hijira au jalasa fi ardihi allazi wulida fiha ko kuma ya zauna gidansu inda aka haife shi qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya annaban Allah afala nunabbi an-nas bidhalika shin ba mu zuwa mu gaya ma mutane da wannan labarin qala inna fil jannati mi'at darajatin a'addaha Allah Allah yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa askin aljanna matakai darajoji guda 100 ki akwai cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya tanade su lil mujahidin fi sabilillah wannan wanda aka yi masu yaki fi sabilillah ne kawai kullu darajataini ma bainahuma kama baina samai wal ard kowace mataki koda kowace daraja tsakanin ta da dakuwata kwatan kwacin samani san sama da kasa fa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaws idan za ku tambaye Allah za ku roƙon Allah aljanna to ku roƙi Allah firdaws fa innahu awsat aljanna saboda firdaws tana cikin tsakatsakiyar aljanna wadda ta kowace ce wa aljanna kuma wadda ta kowace aljanna madaukakiya wa fawqahu arshur rahman fawqa saman shi kuma al-arshur rahman ne arshin Allah subhanahu wa ta'ala wa minhu tafajjaru anharu aljanna daga nan ne kuma ruwan da ake cewa tajrimu ta til anharu daga nan suke kullawa wannan hadisi yana karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man amana billahi duk wanda ya imani da Allah sharadi na harko kai imani da Allah wa rasulihi da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala kai imani da Allah kuma kai imani da manzon shi wa aqama as-salah kuma sai tsaya da sallah wa sama ramadan kuma yayi azumin watan ramadan kaga nan wurin ba a fadi zakka ba ba a fadi hajji ake hajji ba to mai tambaya zai tambaya ya akai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fade su ba duk da cewa su ne cikon shikashikan musulunci da muka sani hadisin Abdullah bin Umar yake cewa buniyal islam ala khamsin, an gina musulunci akan abubuwa guda biyar dukkan an kawo su: shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salat wa ita'iz zakat wa sawm ramadan wa hajjul bait. To nan wurin sai ba a faɗi wannan ba, ba a faɗi abubuwa guda biyu ba, duk da su ne cikon shika-shikan musulunci. Me yasa? Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake haqqan alallahi an yudkhilahu aljanna, duk wanda ya kiyaye wannan haƙi ne na Allah subhanahu wataala ya shigar da shi aljanna. Hajara fi sabilillah, yana daga cikin wanda suka yi hijira ko ba ka cikin wanda hijira, indai ka kiyaye wannan, ka kiyaye, ka yi imani da Allah, kuma ka yi imani da manzanka, kuma ka yi sallah, ka yi azumi. Amma kaga sai aka ce ba ka bada zakka ba, kuma ka aike hajji. Ibn Usaymin ya ce wajabcin aikin hajji da wajabcin zakka, faɗan malamai cewa zakka duk wanda bai bada ta ba kafiri ne. Mun fahimta? Aikin hajji duk wanda ya inkari shi kafiri ne. To nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba saboda ni, saboda sahabbai a wancan lokacin ana musu magana ne, ana kiran mutum ya zo da abun da ya shahi halin da yake ciki, waccan kuma abubuwan da aka keɓe hali ne wanda Allah ya keɓe su ne na masu kuɗi ne, wanda Allah ya ba hali. Kaga hashi aka ce liman istata'a ilaihi sabila. Mun fahimta? Duk da in kai inkarin haji kuma kafiri ne kai, saboda Allah ya ce wa man kafara fa inna Allah ganiyun anil alamin, duk wanda ya kafirce mu abinda muka faɗa, Allah ya wadaci da abinda kuke aikatawa. Dukkan wani taliki a doron duniya in ya kafirce ma hukuncin wajancin aikin haji, to Allah subhanahu wa ta'ala ya wadaci da kuɗin da za a zuba ya sai aikin haji. Mun fahimta? Haka ita zakka, Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta ta ga duk wanda Allah ya bashi hali. Idan bai bada ta ba, yana da halin ya bada, wasu malaman suka ta cewa kafiri ne. Mun fahimta? Wasu malaman suka ce a'a, sai in yayi inkarin wajabcinta ne, yana da kuɗin bai bada ba. Me yasa bai bada ba? Abu Hanifa ya ce a tambaye shi, ya ƙi badawa ne don bai yarda da a bada zakka ba, to kafiri ne. Idan ya ƙi badawa ne kawai don ruwa don mako, to ranar alƙiyama za a maida ta tankwacin maciciya, ta riƙa azabtar da shi. Mun fahimta? Ma'ana kaga shi ga hukuncin da ya bada nan wanda ya ƙi bada zakka. A ƙarshe dai ina zaya, zai azabtu. Akwai hukunci na wa'idi ga wanda bai bada ba. To kenan, wannan yana nuna cewa kamar ga fakiri wanda bai da halin bada zakka, kuma bai da halin zuwa aiki haji, to yayi imani da Allah kawai, yayi gaskanta manzanni kawai, yayi me, yayi sallah, yayi azumi, to wannan aiki ne na talaka ne wanda ba a magana kuɗi bace ba. In ka kiyaye wannan ma, Allah subhanahu wataala zai saka aljanna. Ma'ana ana magana ga wanda ke da wanda ba mai kuɗi bane ba. Idan mai kuɗi ne sai a wajabta mai a ce sai da wa'incan abubuwa. Mun fahimta? In mai kuɗi ne ce sai a wajabta mai da wa'incan, in ba mai kuɗi bane, talaka ne, fakiri, sai a ce mishi indai ka yi imani da Allah, kuma ka yi imani da manzon Allah, kuma ka yi sallah, ka yi azumi, to ka kwanta da hanka Allah subhanahu wataala ya ce zai baka aljanna. Ka yi jihadi ko ka yi hijira, kana cikin wanda suka yi hijira ko baka cikin wanda suka yi hijira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allazi wulida fiha. Wa fi riwayatin sahabbai suka tambaya cewa shin za mu iya zuwa mu gaya ma mutane? Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku kwanta da hankalinku, wannan darajar da aka faɗa ta aljanna ba ita kadai ba ce, aljanna matakai ce. Aljanna mataki ne kala-kala na wanda suka yi jihadi, suka yi jihadi fi sabilillah. Yanzu wannan mai wanda ya imani da Allah, sannan wanda ya sallah ya azumi, menene alaka wannan hadisin da wannan babu? Menene alaka wannan hadisin, alaka sallah da azumi da imani da Allah, menene alaka shi da wannan babu? Muna bayani ne ga abwab din da suka shahi a hita ayo jihadi fi sabilillah. To annan amma nan mala ya kawo hadisi na kai sallah, kayi azumi, menene alaƙar su? Eh? Ta yaya suka zama jihadi? Eh? Wurin shahada, wurin imani, jihadin nafsi ne, dole ne zuciya sai kaya keta. Ibn Usaymin yake cewa idan aka zo aka samu kafirai, farkon kalmar da ake gaya musu menene? Cewa su yi imani. Idan bai yaƙi zuciyar shi ba ya imani, kai tsaye da ya ji labarin imani zuciyar shi za ta ba shi shawara. Ya ce abu na farko shaidan zai kawo mashi cewa za ka bar addinin uwayenka da kakanninka da kowa ka dawo wani addini sabo. Kamar yadda Abdullahi bin Abi Umayya da Abu Jahl suka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka gaya ma Abu Talib lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana mai nasiha. Kaga shaidan zai fara kawo mashi farmaki. Sannan kuma zuciyar shi ta karɓi shawara ko ta karɓa abinda shi ɗaya gaya mata iza ita zuciya za ta aiki da shi. Sannan nan ma kaga sai ka yi zuciya ta yarda da abinda ka faɗa ko ba ta yarda. Kenan kaga nan jihadi ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanna daraja mataki gidaje guda 100 ne dukansu an tanade su ga masu yin jihadi. To shi wannan ta yaya zama mai jihadi? Saboda yana jihadin zuciyar shi. Ya yarda zuciyar ta yarda ya imani ya karɓi shahada. Mun fahimta? Sannan menene alaƙa da sallah? Yace sallah ita kuma nan kuma za ka yi gwagwarmaya da shaidan. Saboda za ka iya tashi za ka tafi masallaci, farkon wanda za ya fara kawo maka cikas shi ne shaidan, sai ka yaƙe shi. Mun fahimta? Haka azumi wanda za ya rayuwa yana ta zama da yunwa, nan ma ka ga sai ya yaƙi da shaidan ya iya haƙuri da farkon musulunta shi. Da farkon musulunta shi a ce mishi kai salloli guda 5 sannan kai azumi. Dole sai ka yaƙi shaidan, sai ka yaƙi zuciya. Ashe wannan shi ma jihadi ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in kun tashi roƙon aljanna ku roƙi firdaus. Saboda mi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa. Saboda ita tana daga cikin aljanna, ta zanto ita ce madaukakiya. Aljanna firdaus ita ce madaukakiya, sannan kuma aljanna tsaka aljanna. Hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labarin wasu wurare, ya tanada wasu wurare guda 3 a aljanna. Na farko gida a ƙololuwan aljanna, na biyu gida a tsakiyar aljanna, na uku gida a ƙalƙashi ƙasa na aljanna. Sai ya ce ku roƙi gidan da ke ƙololuwa. Wannan gidan Allah ya tanade shi ne da wasu dan wasu bayan Allah, liman hasuna khuluquhu, da wanda suka tanadi, wanda suka yi kyakkyawan halaye. Ya za mu haɗa wannan hadisin. Annabi ke cewa in za ku roƙon Allah ku roƙi Allah ya ba ku firdaus, da wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah ya tanadi gidaje aljanna, gida a ƙololuwan aljanna, liman hasuna khuluquhu, gida ne Allah ya tana ƙololuwan aljanna gaba ɗaya. Shin duk wanda halayen shi suka zanto kyakkyawa firdausi ne Allah ya mishi tanadi? Inda Annabi ya ce aljanna firdaus ita ce ƙololuwa. Muna gane tambayar ta ko ba mu gane ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda za ya roƙi Allah, Allah ya roƙi mutum, ya roƙi Allah aljanna firdaus. Sannan saboda me sai ce saboda ita ce aljanna, ita ce ƙarshe gaba ɗaya. Mun gane. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin daban, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tanadi gida a ƙololuwan aljanna, ƙololuwa gaba ɗaya, amma ga waɗanda halayensu, wanda halayensu suka zanto masu halaye na ƙwarai. Shin wanda halayensu suka zanto na ƙwarai za a sa shi aljanna firdaus ne saboda ita ce Annabi ya ce hi a aljanna, koko a ƙololuwan aljannan aljanna kala-kala ce a can? Saboda Annabi ya ce Allah ya tanadi wani gida. Eh? Malam ba faɗa za ka bisa kawo mu hujja. Menene dalili kan haka? Menene dalili in ka ce firdausin ce alamar wancan gidan na ƙololuwan aljanna Allah ya tanade shi ne ga wanda halayensu suka zanto kyakkyawan halaye? Kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya ce duk wanda ya tashi roƙon aljanna ya roƙi aljanna firdaus. Eh, firdaus na wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka roƙi aljanna saboda ita ce ƙololuwa. Ma'ana kana ne cewa ita ce ƙololuwa ita ce mafi ala, amma wancan shi ma sama yake. an sace muke tambaya malamai. Na'am. Sunanta ya zo a hadisin, a wancan hadisin. Ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ita ce kululuwa a aljanna. Sannan can kuma annabi ke cewa ya ta Allah ya tanadi wani gida a kululuwan aljanna ga wanda Allah ya ga wanda halayen shi suka zanto halaye na kwarai. Kenan muna buƙatar yanzu mu haɗa wannan hadisan guda biyu. Idan mutum halayen shi suka zanto na kwarai, aljanna Firdausi ne za ya shiga koko ina za ya shiga? Wannan Ibn Usaymin ya bada wannan ansa, amma dai yanzu assignment ne gare ku, mutum ya binciko shi sati mai zuwa sai a yi muna ƙasha kan wannan maudu'i. Mun fahimta? Sai babi na gaba. Babu buyutan jannati lil shahid. Annabi sallallahu alaihi wasallam babi mala ya azza babi kan gidajen a aljanna game da wanda yayi shahada. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yawm uhud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani bawan Allah, ya faɗa ma wani bawan Allah a ranar da aka yakin Uhud, ara'aita in qutiltu fi in qutiltu fa aina ana? Yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka kashe ni ina nake? Qala Annabi sallallahu alaihi wasallam fil janna. Sai Annabi yake cewa idan aka kashe ka a wannan wurin kana aljanna. Fa alqa tamratin fi yadihi, sai ya dabino dake hannun shi. Summa qatala hatta qutila, sai ya shiga cikin yaki har sai da aka kashe shi. Ma'ana nan wurin wannan hadisi yana karantar da mu falalan wanda aka kashe shi a filin yaki cewa ya mutu dan aljanna. Mun fahimta? Hadisi za mu karanta nan gaba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda aka kashe shi a ranar alqiyama, a ranar yaki, a filin yaki, to a bar shi a wannan lokacin, kada a mai wanka, kada a lallube shi, za ya tashi ranar alqiyama yana kanshin tirare, sakamakon shi Allah mishi sakamako da aljanna. Za mu karanta hadisi nan gaba. Babu fadl jihad fi sabilillah. Babu magana akan falalan yin jihad fi sabilillah. An Abi Hurairah radiyallahu anhu, daga Abi Hurairah Allah ƙara mishi yarda, yake cewa ja'a rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsirara mutu Allah ta buta gare shi, wani bawan Allah ya zo mishi, fa qala dullani ala amali yadkhulu aljanna, nuna min wani aiki wanda zan aikata ya shiga da ni aljanna. Qala la ajiduhu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bin san shi ba. Qala hal tastabi'u idha kharaja almujahid an tadkhul almasjida, ka shiga masjidaka, ka shiga masallacinka, fa taqumu wala wala taftar, ka zauna cikin masallacin ka tashi ka rika kawo kai ta sallah, ba za ka zauna ba, wa tasumu wala tuftir, kai azumi ba za ka sha ruwa ba. Qala wa man yastabi'u zalika, annabi sallallahu alaihi wasallam, bawan Allah ya ce ma annabi, wa za a iya wannan? Qala abu huraira, sai abu huraira yake cewa inna farasal mujahid, lalle dokin wanda yake hita yaki fi sabilillah, la yastannu fi dunihi, zai dauko fa yaktubu lahu hasanat, duk abin da ya dauka na taku da za ya yi ya ji ya yi gudu, duk tsawon gudun da ya yi duk taku ana bashi lada, fa yaktubu lahu hasanat, ana bashi, ana rubuta mishi lada. Wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ke tambaye shi cewa a gaya mini aiki, dullani ala amalin yadkhul ya'dilu jihad, gaya mana aiki wanda zai yi daidai da jihadi, ya'dilu jihad, wanda zai yi daidai da jihadi. To nan kaga wannan ya nuna cewa babu aikin da ke yin daidai da jihadi. Ɗaya daga cikin masu fassara yake cewa babu aikin da ke yin daidai da jihadi, da jihadi min nahiya, ta wani bangaren. Wani bangaren kuma akwai aikin da ke yin daidai da jihadi, amma min nahiya, kamar yadda annabi nan yake cewa babu shi. Menene haka? Babu aikin da mutum za ya aikatawa a kashe shi direct yana da aljanna kamar shahidi, kuma cikin kabarin shi zai kwanta ya ga alkhairin da ke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shahidi shine wanda za a kashewa ya shiga cikin kabarin shi, a sa shi cikin kabarin shi, ma amana la abinda yake gani na sawab na lada, zai kwadayin a hiddo shi ya dawo duniya dan ya ƙara yaki fi sabilillah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mai wannan falala in ba mai jihadi ba. To kaga min nahiya cewa babu abin da yake jihadi. babu wanda ya kai jihadi. Wannan bawan Allah ya tambaye a gaya mai irin falalan abin da zai daidai ya ajil jihadi, wanda zai daidai jihadi. Annabi ke cewa la ajiduhu, babu irin shi, la ajiduhu babu irin shi. Sai dai mutum shin ka iya shiga masallacin nan naka ka kama salloli, ba za ka zauna ba, ba za ka sallalewa ba, ko kuma kai ta azumi ba za ka shan ruwa ba. Ana kaga wannan kwatankwacin wanda za a ɗaukan ran shi filin jihadi ya yi shahada, to abinda za ya samu cikin kabarin shi na falala ta hanyar da za ya kwaɗayin ya ji gara ya dawo duniya a ƙara kashe shi, sannan kuma a ƙara mai da shi cikin kabarin kuma ya ƙara komawa. Abu Huraira ya ƙara tattare magana yake cewa mai yin jihadi fi sabilillah dokin da yake hawa bisa shi, bitakon da mai dokin nan ya yi, duk tsawon tahiyar da ya je ya dawo, duk tako ana rubuta mai lada, duk takon da dokin ke yi har ya je ya dawo ana rubuta mai lada. Sai babi na gaba, babu fadlin nas mu'min mujahidin fi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Babi mai magana afdalin nas, wanda suka yi kowa, wanda ya yi kowa cikin mutane, mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah, mu'mini wanda ya yi imani kuma ya zo ya jihadi da dukiyar shi da kanshi kuma dan ɗaukar kalmar Allah. Annabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah ayyun nas afdal. Abi Sa'id al-Khudri yake cewa an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutane wani mutane ne suka fi. Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'minun, mu'mini yujahidu fi sabilillah, mu'mini ne shi ya iman da Allah da ranar kiyama ya gaskanta manzon shi kuma yayi jihadi fi sabilillah bi nafsihi da kanshi, ya hita yaki da kanshi, wa malihi da dukiyar shi. Qalu, sai sahabbai suka ce summa man, bayan wannan sai wa cikin waɗanda suka yi kowa, khairun nas afdalin nas, mafificin mutane daga cikin mutum daga cikin mutane. Qala mu'minun fi shi'bin min sha'abi yattaqillah wa yad'u an-nas min sharrihi, mutunan da zai kaurace ma mutane ya koma shi'b, shi'b na wurin dutse guda biyu tsakanin interval tsakanin wannan dutsen da wannan dutsen, ka koma tsakatsakiyar su ka koma kai zamanka, shine shi'bin min sha'abi, dutse daga cikin duwatsu ka koma, yattaqillah ya koma gefe ya rabu da mutane dan yana jin tsoron Allah ne, wa yad'u an-nas min sharrihi, dan ya kaurace ma mutane daga sharrin, mutane su kaurace daga sharri. Wannan bawan Allah Abi Sa'id al-Khudri ya rawato wannan hadisi yake cewa an ma Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya guda biyu, wani mutane suka yi falala, wani mutane suka fi, to shine wanda ya fi, shine mutunan da ya fita jihadi fi sabilillah, ya yi yakin da kanshi kuma da dukiyar shi, da kanshi da dukiyar shi, bayan ya yi imani ɗaya kenan. Sannan aka tambaya sewa, yace sai mutunan da dan gudun sharrin mutane sai ya koma waje yana jin tsoron Allah, ya koma can yana bauta Allah. Mun fahimta? To hadisi ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam an mai irin wannan tambaye, wani mutane suka fi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsar cewa wanda ya yi kowa cikin mutane, Annabi ke cewa sururun yudkhiluhu al-mar'u fi nafsi akhihi muslim, mutunan da ya fi kowa shine wanda ke kokarin ya samu wani dan uwan shi farin ciki cikin zuciyar shi. A wata ruwayan yake cewa wanda ke kokarin hidima ga mutane, mutane wanda ke mutane ke amfanuwa da shi. Na wurin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wane ne yafi cikin afdal, wanda ya fi kowa, sai ya ce ne mutunan da ya yi imani kuma ya jihadi fi sabilillah da kanshi da dukiyar shi. Can kuma wata an tambaye shi wane ne cikin mutane wanda ya fi, kuma sai ya bada cewa wanda ya kasance yana mai hidima ga mutane. To kaga nan wurin duka Annabi aka ma wannan tambaye, kuma shine ya bada ansa can kuma ya bada ansa nan. Mun fahimci wannan? To wane ne ya fi nan, an tambaye shi wane ne ya fi cikin mutane ya bada wannan ansa, can kuma an tambaye shi wane ne ya fi ya bada wacce ansa. Mun gane? An ba da ansa ne ala hasabin mawaƙi, akan halin da ake ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan usulubin, idan aka tambaye shi tambaya akan halin da ya ganka za ya baka ansarka, baya nuna cewa ba can in aka mai irin wannan tambaye ya bada wani abin daban ya tada wannan magana. Ko mun gane? Baya nuna cewa ba wai magana ta tashi, can an tambaye shi meye ya fi cikin mutane, wane ne ya fi cikin mutane, ya ce wanda ke yi ma mutane hidima, ke kulawa da nauyin hidima da al'umma, wanda ke ma al'umma hidima. Kenan akan halin da waɗancan ba Allah suka tambaye annabi, irin wannan ansa ya ba su saboda halin da suke ciki, halin da aka mai wannan tambaye. Nan kuma sahabbai sun ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambaye akan ana magana kan jihadi, to wanda ya fi cikin mutane shi ne wanda ya kaza. Mun fahimta? Bayan nuna cewa ba wannan hadisin ya warware waccan magana, mun gane da abin yake, babu tanaƙud ciki, babu ta'arud ciki, kowace ce wurinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam za a mai tambaya baka ansa, wani kuma ya zo ya mai irin wannan tambaye kuma kai ma ya baka ansa ka daban, bayan nuna cewa waccan magana ta rushe bane ba. Mun fahimta? Na'am. Sai babi na gaba, akwai sauran lokaci ko nan za mu tsaya kenan, sai mu tashi daga dogon hadisi ne sati ne zuwa sai mu ci gaba. Idan akwai tambaya sai a tambaya, in babu tambaya sai mu rihe da addu'a. Wa alaikum salam. Abinda muka faɗa dai Allah ka ba mu darashi, abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana, Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa, Allah kai mu ikon hakan komai. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنك على كل شيء قدير، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.